A yayin da ake dab da gudanar da manyan zaɓuka na shugaban ƙasa, 'yan majalisun tarayya, gwamnoni da na 'yan majalisun dokokin jihohin ƙasar 36, akwai muhimman bayanai daban-daban akan jihohin Najeriya 36 da irin ababen da ya bambanta su da juna. Bari mu fara kawo muku bayanai akan Benue, jiha da aka ƙirƙira a shekarar 1976, wacce ke ɗaya daga cikin jihohin arewa ta tsakiya. Jihar dai na da yawan jama'a kusan 4,453 a bisa ga alƙalman ƙidayar jama'a da aka yi a shekarar 2006. Jihar ta samo sunanta ne daga kogin Benue, kogi na biyu mafi girma a Najeriya, kuma ta yi iyaka da jihohi shida wanda suka hada da Nasarawa, Taraba, Kogi, Enugu, Ebonyi da Cross Rivers, kuma tana da iyakar ƙasa da ƙasa da Kamaru zuwa kudu maso gabas. 'Yan ƙabilar Tiv, Idoma da Igede ne ƙabilu mafi girma a jihar. Akwai Itulo, Ibo, Jukun da dai sauransu. Babban birnin jihar shine Makurdi. Benue jiha ce da ake mata taken matattarar abincin Najeriya saboda arzikin noma, kuma amfanin gona da aka fi nomawa a cikin ta sun hada da lemun zaki, mangwaro, dankalin gida, rogo, waken suya, dawa, riɗi, shinkafa, gyada da kwakwa. Abdullahi Shalan shine gwamnan soja na farko a jihar ta Benue daga ranar 3 ga watan Fabrairu shekarar 1976 a lokacin mulkin soja na General Olusegun Obasanjo, mai ritaya bayan da aka cire jihar Benue daga tsohuwar jihar Benue Plateau. Bayan Shalan, gwamnoni 12 ne suka mulki jihar zuwa shekarar 1999. Goma daga cikin sojoji ne, sannan biyu kuma na farar hula. Bayan dawowar mulkin demokradiyya a shekarar 1999, George Akume ya ɗara kan karagar mulkin jihar a matsayin gwamna ƙarƙashin jam'iyyar PDP. Gabriel Towa Suswam, shi ma jam'iyyar PDP daga shekarar 2007 zuwa Mayun na 2015, sai kuma gwamna da ke dab da kammala wa'adin mulkinsa na biyu, wato Samuel Lora Otom, wanda daga APC ya koma PDP daga watan Mayun shekarar 2015 zuwa yau. A zaben gwamnan jihar Benue mai zuwa na watan Maris din shekarar 2023, 'yan takara da ke kan gaba su ne Hassan Aliya da mataimakinsa Sam na APC, wanda kotu ta soke zaben fidda gwani da ya samar da su a matsayin 'yan takara sakamakon rashin bin ka'ida. Sai ɗan takarar jam'iyyar PDP Titus Uba, wanda shi ne kakakin majalisar dokokin jihar da mataimakinsa John Ngbede, Herman Himbe da Christopher Onyiloyi Idu na jam'iyyar Labour, Ben Ruben Angwe da Comfort Ogbaji na jam'iyyar NNPP da dai sauransu. Ya zuwa yanzu dai, 'yan asalin jihar da ma mazauna na ci gaba da bayyana cewa ababen da suka fice musu tuwo a ƙwarya su ne rashin tsaro, matsin tattalin arziki, koma baya aikin noma, rashin aikin yi ga matasa da dai sauransu, kamar yadda za ku ji daga bakin Ben Agande da wasu mutane.
Abun da ya ja mutane hankali shi ne maganan insecurity dina ya sa ba su zuwa gona. So, mun san Benue cewa manoma ne, amma akwai wasu wuraren da mutane ba su zuwa gona. Beyond that, the cost na abubuwa. So, the combination na wannan abun insecurity, the cost na abubuwa has affected the production da muke yi a Benue. Abun da federal government, the state government suka yi, we believe that there has been a little improvement, and mun san cewa daga yau zuwa gaba there will be greater improvement a wannan shekara.
The issue that is most of concern to us in Benue State, as we head into the 2023 general election, is the issue of insecurity. So, all of these have occasioned upon the citizenry a cash squeeze.
Ko menene al'umma mazauna jihar Benue ke cewa game da tsare-tsaren hukumar INEC da take kan yi don gudanar da zabe da kuma shirin da masu kada ƙuri'a suke don tunkarar zaben? Ahmad Muhammad dake aikin kanikanci a Makurdi yayi bayani.
A gaskiya ban da ƙarfin gwiwa. Rashin ƙarfin gwiwa na shine ga yanda aka yi arrangement din zaben, mun san cewa mafi yawancin mutane ba su da voters card. Kamar ni da nake miki wannan magana, voters card nawa bai zuwa hannuna ba. Kin ga cewa ba ni da assurance na zan zabi wanda nake so ranar zabe. Ina daga cikin tangardar ƙasar mu Najeriya. Ya kamata a ce wata uku kafin zabe kowane dan ƙasa yana da nashi voters card a hannun shi.
Kazalika, mutane na ci gaba da tofa albarkacin bakin su a game da tsarin zabe da yadda za a tabbatar da gudanar da ingantaccen zabe cikin zaman lafiya da lumana.
Sunana Binta Garba, ba kowa bane ke da privacy ma. Wasu suna da shi, wasu ba su samu ba. Kuma election din kin san kada mu ji abin da muka yi da kowa yace sai baba. Kuma abubuwa sun lalace, kudin prices na komai na abinci da sauransu. So kin ga the best thing ya kamata kowa ayi tunani da kyau, su yi zabe da kyau, amma babu abin da ya wuce zabin Allah.
Sunana Ada Achanya, magana na election 2023 J&J state na, because na the voters card na. Jin zaba shugaba, wani ba zai ba mu kunya ba, mu zaba mutun J&J yi aiki stakeholders su sa hannu su ba electoral security maganan kudi su stakeholders INEC su ba security so that agent go su kawo fada ba so that electoral su yi free and fair election.
Lima Abdulrauf, Murya Amurka, daga Abuja, Nigeria.